Rundunar tsaro ta Operation Safe Haven ta sha alwashin kwato makamanta da wasu batagari suka kashe jami'in ta guda a wani ƙauye a karamar hukumar bakwas a jihar Plateau suka dauke makamin sa. A taron da komandan rundunar ta Operation Safe Haven dake aikin samar da tsaro a jihohin Plateau da Kudancin Kaduna da Bauchi, Major General Abdul Salam Abubakar yayi da masu ruwa da tsaki da suka hada da sarakuna, ardodi, shugabannin matasa da mata daga karamar hukumar bakwas a jihar Plateau. Komandan yace tabbas rundunar za ta nemo waɗanda suka boye makaman.
If you don't get that response, nobody will rescue damage. If what it means is that that response will be used to kill other people. That weapon will be used for other criminal activities. That we cannot allow that to happen.
Yace idan bamu samu makaman ba, ba wanda zai samu sukuni a wannan ƙauye, saboda za a iya amfani da makaman wajen kashe mutane da aikata miyagun laifuka, kuma ba za mu yarda da hakan ba. Major General Abdul Salam Abubakar yace akwai mutane 40 waɗanda rundunar ke da bayanai a kansu, waɗanda komandan yace yana gargaɗin su saboda ya san abin da suka yi da kuma abin da suke shirin yi, don haka su sani doka za ta yi halinta a kansu. Matsalolin da mazauna ƙauyukan ke fuskanta sun hada da kisan sari kanoke, lalata amfanin gona, kisan dabbobi ta hanyar amfani da guba, barin yara ƙanana suna kiwo a gonaki, kaiwa hari da ramakon gayya da sauransu. Shugaban kungiyar raya al'ummar Butura a karamar hukumar Bakos, Philip Jilson, yace gayawa juna gaskiyar abin da ke faruwa da aikata gaskiya sune za su kawo zaman lafiya a yankin.
Zaman lafiya a ra'ayinmu shine mu faɗa ma juna gaskiya. In mun yi gaskiya za mu samu zaman lafiya, kuma mu kaunaci juna. Mukan zauna tare kamar a Butura, muna da komiti na makiyaya da kuma manoma. Wannan komiti suna aiki kwarai da gaskiya. The only problem is that mun lura kamar wani lokaci in an koma gida mun yi abu mai kyau, mun rubuta, mun yi, sai ka gani an je kuma ba a yi ba. So gaskiya ne sai mun faɗa ma juna gaskiya.
Shi ma Malam Saleh Yusuf Adam, shugaban kungiyar Fulani ta Gan Allah a karamar hukumar Bakos, yace yin adalci ne zai samar musu da zaman lafiya.
Zaman lafiya zai samu na farko da yin adalci. Sai za mu ga implementing chairman committee na Argori, kuma muna duba wannan abubuwan yadda ya kamata, wanda kuma muna samu reduction a cike sosai. Kin san ba za a samu abu lokaci daya ba, dole a dan ragu cikin a hankali, amma muna kan matakai sosai.
A cikin 'yan kwanakin nan rundunar ta yi nasarar kame ɓatagari da dama da suka hada da masu garkuwa da mutane, masu sarrafa makamai da masu kisan ba gaira ba dalili, waɗanda rundunar ta ce dole sarakuna da ardodi su sanya ido kan waɗanda ke shigowa yankinsu daga wasu wurare, saboda idan aka sami wani rikici su ma shugabannin al'umman ba za su tsere fushin hukuma ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.